نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
من أقول الله سبحانه وتعالى ليس تقدر أدوار مؤونا لوك شيمي البركة وانا يمجينا أشرين دبيو قوات رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1446 wanda ya dace da 11 ga watan 3 shekara ta 2026 domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma wannan majalisi namu na 20 wanda jiya an rubuta mana wasu tambayoyi guda 2 wanda nace insha Allah ta'ala zan amsa daya yau kuma zan amsa daya. To kafin mu kai ga amsa tambaya, akwai ɗaya daga cikin yan media wanda muke tare da su a wannan waje wanda suke ɗauka wannan karatu namu kullum. A tahajjudin jiya ana cikin sallar tahajjudi, mahaifiyarsa Allah ya mata rasuwa.
Ibrahim
wanda an ce ita tana cikin sallah, Allah madaukakin sarki ya dauki ranta, wannan ba karamin nasara ba ce. Muna yi mata addu'a Allah ya ji kanta, Allah ya gafarta mata, Allah ya mata rahama, kuma Allah ya bada hakuri ga zuriyarta ya sanya albarka a cikinsu. Idan ta mutu zo Allah ya sa mu cika da imani, Allah ya bada hakuri, Allah ya gafarta mata, Allah ya ji danta. A tambayar da aka rubuta jiya, malamin Allah muna so a yi mana bayani akan sallar tahajjudi sunna ce ko bid'a ce. To ne bi wannan tambayar, musamman wannan azumin an yawaita tambaya akan abin da ya shafi sallar tahajjudi, wanda shekarun baya da ake tahajjudi kwata-kwata ba a irin waɗannan tambayoyin. Mutane suna nan akan dalilan da malamai suka karanta musu cewa sallar tahajjudi sunna ce, kuma ta tabbata a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane suna ta yi. To amma yanzu, saboda yanda sunnar take ƙara yaduwa, kuma ahlus sunna suna riko da ita suna yin ta, to shine waɗansu daga cikin ƴan bid'a ko malaman bid'a wanda kullum su suka yi kokari su saba wa ahlus sunna akan waɗansu mas'aloli da ahlus sunna suka yi fice a kansu, wala'alla dan san zuciyarsu ko dan rashin fahimtar su ko kuma dan rashin bincike akan mas'ala din. Tunda wani daga cikin malaman bid'a ya bada fatawa cewa wai da sallar tahajjudi da maulidi kusan duk ɗaya suke, to sai ya sa da yawa mutane kuma sai a shiga cikin ruɗu, da yake mu kusan ƙasar tamu ta ginu a haka. Waɗansu za ga malamai ne amma ba malaman shari'ar musulunci ba ne, wala'alla malamai ne na harshen larabci ko malamai ne na ilimin kimiyya ko malamai ne na jarida amma sai a dauke su kamar waɗansu kutattu ne a cikin hakikanin abin da ya shafi shari'a ko sunanci saboda suna da zakin baki ko dan sun iya surutu ko suna da wata dama da suke da ita na kusanci ga manya ko suna da kafafen sadarwa masu ƙarfi na media shikenan sai a mai da su malamai ko su mai da kansu malamai har ya zama suna ba da fatawa fatawar da ƙananan dalibai ma a cikin sunna za su iya ba da wannan fatawa ko kuma suna ba da fatawa yanda suka kafa kansu kamar waɗansu manya-manyan malamai wanda babu kamar su a wannan ƙasa alhalin kuma an ka bibiya sai ka ga hakikanin shari'ar musulunci ba santa ba kawai falsafa ce da hayaniya da surutu suka fi kwarewa shi yasa saboda waɗannan damammaki da suka samu idan sun bada fatawa suna da media mai ƙarfi za a yada ta shiga ko'ina sai a dinga ganin wannan abin haka ne ko ba haka ba ne wannan tambayar malamai da yawa sun bada amsa a kanta ko malamai da yawa sun masa raddi to sai na ga ya kamata dan yi dan takaitaccen rubutu akan wannan matsala kuma dan na gabatar da ita a wannan karatu insha Allah ta'ala wal'alla za ta ƙara fito mana da hakikanin yadda matsalar take mu gane cewa ba a gina abin akan son zuciya ba kuma ba a gina abin akan wani abu da rauni ba asali abinda malamai suke cewa da tahajjudi da tarawihi duk qiyamul layl ne duk abu daya ne sallar tahajjudi da sallar tarawihi duk qiyamul layl ne sallar tarawihi sallar asham wani bangare ne na qiyamul layl sallar tahajjudi wani bangare ne na qiyamul layl malamai suke cewa duk wata sallah da za a yi ta bayan sallar isha'i ta nafila qiyamul layl ce wannan shine kawai abin da zaka huta akan ka kenan to da ka ce manzon Allah ya yi tarawihi bai yi qiyam bai yi tahajjudi ba kana fata kanka lokaci duk wata sallah da ake yi bayan sallar isha'i a matsayin nafila ana kiran ta qiyamul layl sai dai wasu malamai suna ganin idan a farkon dare ne ka yi ta za a kira ta tarawihi idan a ƙarshen dare ne ka yi ta za a kira ta tahajjudi ko kuma idan farkon dare ne ka yi za a kira ta tarawihi idan kafin kai bacci ne kai ta bayan sallar isha'i sunanta tarawihi idan kuma sai da kai bacci ka tashi kai ita ake kira tahajjudi domin sallar tahajjudi ita ce sallar da ake yi bayan an yi bacci an tashi to amma sai ke cewa wai ba wata sallah wanda za ka yi wai idan an yi tarawihi ba wata sallah da za a zo a yi bacci kuma a sake komawa a yi ta wannan bid'a ce kaga wannan akwai rashin sanin hakikanin nassoshin da suka tabbatar da cewa ana yin sallolin nafila bayan an yi bacci an tashi Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'ani ya ce wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak wannan ayar in ka bibi malaman tafsirai irin su ibn jarir at-tabari irin su ibn kathir irin su al-imam al-qurtubi irin su al-imam al-baghawi hatta irin na baya-baya sa'ad sa'idi za ga yadda suka fassara wannan ayar ibn kathir rahimahullah ta'ala da yazo zai fassara wannan ayar sai ya ce wannan ayar umarni ne da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi qiyamul layl yayi tsayuwar dare bayan sallolin da aka wajabta masa na farilla yace kama warada fi sahihi muslim an abi hurairah kamar da aka ruwaito kamar da Imam Muslim ya fitar da hadisi daga Abu Hurairah Allah ya kare ta gare shi cewa su'ila ayyu salatin afdal ba'd al-maktuba an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace sallah ce tafi falala tafi lada tafi daraja bayan sallar farilla qala salatul layl sai manzon Allah ya ce sallar dare yace wali hadha amara Allah ta'ala rasulahu saboda haka Allah ya umarci manzansa ba'd al-maktubat bayan sallolin farilla bi qiyamil layl cewa ya dinga yin tsayuwar dare ya dinga sallolin dare Ibn Kathir ya ci gaba da cewa fa inna tahajjuda kaga sallar tahajjudi ma kana ba'd an-nawm ita ce sallar da akai bayan an yi bacci kenan ka zo ka ci wai ba dawo san wannan wannan kuskure ne sallar tahajjudi ita ce wanda aka yi bayan an yi bacci an tashi ita ake kira tahajjudi yace qalahu alqaba haka alqama ya fada wal aswad wa ibrahim an-nakhai wadannan majmajin malame da magabata yace abinda suka fada kenan yace wa ghayru wahid kuma da da wasu su ma da yawa daga cikin magabata sun fada haka yace wa huwa al-ma'ruf fi lughati al-arab yace wannan kuma shine sananna mu a harshen larabci wanda suna kiran tahajjudi shine sallar da aka yi bacci aka tashi aka yi ita kira tahajjudi yace wa kadhalika thabatat al-ahadith ibn kathir yace haka nan hadisi sun tabbatar annahu kana yatahajjadu ba'da nawmi fazalat sallallahu alaihi tahajjudi bayan yayi bacci idan ka ce bid'a ne manzon Allah yayi sallar tahajjudi bayan yayi bacci ya tashi manzon Allah ya tashi ya sallar dare yace ali ibn abbas wa aisha wa ghayru wahid min as-sahaba radiyallahu anhum yace an karbo wannan magana daga abdullahi ibn abbas da nana aisha da wasu daga cikin sahabbai ma Allah ya kare da gare su gaba daya wannan shine ibn kathir abinda ya fassara wannan aya kenan da daddare ka tashi kai sallar dare bayan kai bacci kai sallar dare kenan ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallam yayi sallar tahajjudi a ƙarshen dare ya tabbata manzo Allah yayi sallah kuma ya tabbata manzo Allah bayan yayi bacci ya tashi yayi sallah kenan sallar tahajjudi tana da asali daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam al-bafawi rahimahullahu ta'ala ya gudu fassara wannan ayar a cikin ma'alimut tanzil sai ya ce fadin Allah ta'ala wa min al-layli fatahajjad bihi yace abinda Allah yake nufi ayu qum ba'da nawmika wa tahu ma'ana ka tashi bayan kai bacci kai sallah idan Allah ka tashi bayan kai bacci kai sallah yace wa tahajjud al-imam al-bawwa yace kaga shi ta sallar tahajjudi la yakunu illa ba'da nawmi ba sai bayan bacci ma'ana sallar sai bayan an yi bacci a tashi sannan ake sallar tahajjudi wanda yake a ƙarshen dare yace yuqalu tahajjada a larabci idan ka ce tahajjada ai idza qama ba'da ma nama ai idan mutum ya tashi bayan yayi bacci ya salla sai a ce da shi tahajjada yayi sallar tahajjudi idan ka ce wai sallar tahajjudi ne da a ce wannan ma baka san ma ba karanta maganganun malamai abinda malamai suka faɗa kai ba al-imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala yazo yana bayanin wannan ayar a cikin tafsirin sa sai ya ce wa tahajjudi abinda ake nufi da tahajjudi shine at-tayaqquz ba'da ar-raqda shine mutum ya farka bayan yayi bacci mutum bayan yayi bacci sai ya farka sai ya salla dare ƙarshen dare wannan ita ake kira tahajjudi yace fa tahajjud al-qiyam ila salati min an-nawm yace sallar tahajjudi ita ce wanda ake tashi ai bayan an yi bacci a ga wannan ya ƙara tabbatar da cewa shi sallar tahajjudi tana da asali kamar yadda wadannan malamai suka bayani wannan kenan kaga gurgurdan wannan zamu fahimci cewa lalle manzon Allah yayi sallar tahajjudi sai da Allah ya ce fatahajjad bihi nafilatan lak wannan umarni ne aka ba manzo sallallahu alaihi wasallam wadansu malamai suka ce ita wannan sallah ta kar wajibi ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin za ta kara masa falala akan ayyukansa haka wadansu malamai suka faɗa mu kuma sunna mustahabi ne a gare mu ni koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam musallaci wannan sallah ta tahajjudi to gabar magana ta gaba shin ya tabbata manzo Allah ya taba yin sallar dare a cikin jama'a har mu manta mun ce sallar dare duk sallar da za a yi ta bayan sallar isha ana kira ta sallar dare bambancin kawai lokaci ita wannan an yi ta ne ana yin isha kafin ai bacci ita kuma wancan an yi ta ne bayan an yi bacci an tashi ko kuma ita wannan ana yin ta ne a farkon dare ita kuma wannan ana yin ta ne a ƙarshen dare amma tarawih duk suna ne amma gaba ɗaya sunan su qiyamul layl wanda kai da wuri a farkon dare kai qiyamul layl idan kai a ƙarshen dare kai qiyamul layl sai dai ta farkon daren wasu kira ta tarawih ta ƙarshen daren kuma an kira ta tahajjudi ko da kadu wani abu daya ne to yanzu manzo Allah ya tabbata yayi sallar dare a cikin jami'i da ake cewa a je a hadu ayi a hadu a jami'i ayi sallar dare wannan bid'a ce sai dai kowa ya koma gida ya sallar shi kadai da dai ku manzo Allah yayi a cikin jami'i ko bai ba hadisi ya tabbata a cikin Bukhari wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita a tsakiyar dare manzo Allah ya fita tsakiyar dare fa salla bil masjid sai manzo Allah ya salla a masallaci fa salla rijalu bi salatihi sai aka samu waɗansu mutane sun je sun tsaya bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna bin manzo Allah sallah a tsakiyar dare manzo Allah ya fita masallaci da dare ya zo yana nafila waɗansu sahabbai suka bi shi maza Allah yana yi su ma suna yi fa asbahan nas sai aka waye gari da safe fa tahaddasu sai mutane aka yi ta tattaunawa ana ba da labari ai jiya mun je mun yi sallar dare tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun manzo Allah sallar dare fa da tama aksaru minhum to washe gari sai aka sake haduwa da yawa inda an san manzo Allah yana sallar dare fa sallau ma'ahu sai waɗanda suka zo yau sai suka fi na jiya yawa suka bi manzon Allah suka sake yin sallar dare tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke nan fa asbaha nasu sai mutane aka sake waye gari da safe fa tahaddasu sai aka yi ta ba da labari ai jiya mun je mun yi sallar dare tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai jiya mun manzon Allah mun yi sallar dare fa kathura ahli almasjid a rana da ta zagayo sai masallaci ya cika ta a tsakiyar dare ko da an san manzo Allah yana zuwa yana sallah ana bin shi shikenan fa kathura ahli min al-laylati al-thalitha a dare na uku da yazo sai masallaci ya dinki ko da an ji manzo Allah yana zuwa yana sallar dare fa kharaja rasulullah sai manzo Allah ya sake fito a tsakiyar dare fa sallu bi salati sai wadannan sai sahabbai su ko manzo Allah suka sallah tare da shi manzo Allah ya shiga gaban musulmanci sahabbai suka bi wannan wata sallah ce sallar nafila ce kuma tsakiyar dare ba farkon dare ba falamma kanat al-laylatur rabi'a ana nan ana nan washe gari sai dare na hudu yazo ajaza al-masjid an ahlihi sai masallaci ya kasa dauke mutane masallaci ya cika tab ba gurin saka tsinke hatta kharaja li salati subh manzo Allah sai yake fitowa aka cika ana jira manzo Allah ya fito a tsakiyar dare dan ai sallar dare manzo Allah bai fito ba masallaci ya dinke saboda an ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa yana yin sallar dare shikenan manzo Allah bai fito ba har sai sai lokacin sallar asuba manzo Allah sai fito sallar asuba walamma qada al-fajr yayi da manzo Allah ya gama sallar asuba da mutane kaga bai fito an yi wa a dare na hudu bai fito an yi wa da sallar ba bai fito ba sai lokacin sallar asuba ya fito ya zo aka yi sallar asuba tare da mutane akbar ala nas sai manzo Allah ya zo ya kalli mutane فتشهد وما سيئت إن الحمد لله نحمده ونستعينه ليقبطر ثم قال سمد الله يأتي أما بعد قال يأتي باين أكا فإنه لم يخفى علي مكانه قال يأتي قساني الأمر أنكم يقول يقرين إنا دلابار أنكم هكذا مصلاة إنا دلابار أنكم هكذا مصلاة دب ربو لو كان فجي ya dauke ni ko ban sani ba ina da labaru Allah ya ce amma nake fitowa yace abin da yasa nake fitowa laki ni khashid ni na ji tsoran an tufrada alaikum karan a ci gaba a haka karshe kuma a wajabta muku wannan sallar dare fa ta'jizu anha kuma ku zo ku kasai shi yasa ku gaba fito ba to kaji anan malamai suke cewa shin fitowar manzon Allah ya nuna kenan ba za a yi ba ko manzo Allah ya ce da sahabbai kar ku karai ko manzo Allah ya ce kar ku kara fitowa illa shine saboda ina jin tsoron kar a wajabta mu yanzu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah illa tana nan ko ba ta nan illa ta bushe malamai suna cewa al-hukm yazuru ma illatihi wujudan wa adaba shi hukunci yana tafiya da illa ne idan akwai illa akwai hukunci idan babu illa ba hukunci yanzu manzon Allah yana nan a raye in aka ci gaba a haka za a wajabta to manzon Allah ya koma ga Allah yanzu akwai wanda za a aiko a ce ta zama wajibi babu shi kenan illar ta kauce hukuncin zai dawo ku ci gaba da sallar ku dare a cikin jami'i wannan shi ne abin da malamai suke da yi shi yasa ka ga shi sallar tahajjudi tana da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah ya yi amma to ruka ce mata bid'a har kai kokarin kamanta ta da maulidi kun ba da san zuciya da rashin sanin abin da ya kamata shi maulidi na yake da asali manzo Allah ya taba maulidi ko da ne sahabbai sun taba maulidi tabi'ai sun taba yi tabi'i tabi'i da sun taba yi sai bayan komawa manzo sai bayan rasuwar manzo Allah da wajen shekara 400 aka fara maulidi a duniya to yanzu kenan duk waɗanda shi waɗanda sahabban da suka rasu da tabi'an da suka rasu da tabi'ut tabi'in da suka rasu da magabatan da suka rasu bayan manzo Allah da shekara 400 kenan duk wanda na fasa san manzo Allah saboda su maulidi ba domin shi fa an fara kirkira sa ne bayan manzo Allah ya koma ga Allah da wajen shekara 400 sannan aka fara yi kuma yan shi'a ne suka fara yi to yace zaka yi kokari ka ce wai wai hujjar da zaka ba tahajjudi mai maulidi ma zai iya ba wannan zai iya ba maulidi wannan hujjar ina maulidi yake da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina maulidi yake da asali daga sahabbai wannan tahajjudi ko gashi tana da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tana da asali daga sahabbai sannan tana da asali daga tabi'ai kuma tana da asali daga wajen magabata da kwarai hadisi na gaba hadisin Abu Dharr Allah ya kare ta gare shi Abu Dharr yake cewa sunna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ramadan yace min ya azumin makar ramadan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa lam yakun ina shay'an min ash-shahr manzo Allah bai taba yin sallar tare da mu tsawon wannan watan hatta baqiya sab'un hasse da azumi ya rage tsora kwana bakwai ya kare ma'ana a daren 20 da nawa kenan daren 23 a lokacin azumi ya rage tsora kwana bakwai yace fa qama bina manzo Allah ya zo ya sallar tare tare da mu hatta zahaba thuluth al-layl hasse da muka karar da daya usu uku na dare yanzu dai yusa uku na dare karfe nawa kenan dare yana farawa daga lokacin da alfajiri daga lokacin da rana ta fadi misali kamar kace yanzu kamar kace karfe 6 ko da minti 30 ko da 35 sannan dare yana karewa daga lokacin da alfajiri yayi ya bullo kamar kace yanzu kamar irin wajen karfe 5 da rabi kenan to kaga daga karfe 6 da wajen minti 40 zuwa 5 da rabi awa nawa ne wannan adadin awas din da ka samu to sai ka raba su gida uku wannan gida uku in ka raba su idan dai ya kare to manzon Allah ya kai har wannan lokacin yana sallar dare yana sallar tare da su wannan lokacin farkon dare ne ko tsakiyar dare ne ko karshen dare ne wallahi ka ce tsakiyar dare ne haka manzon Allah kenan yayi sallar tara tsakiyar dare yace falamma kanat as-sadisa yayin da ya rage saura kwana 6 azumi ya kare ma'ana a daren 24 kenan yace labi kubina daren 24 manzon Allah bai mana sallar dare ba falamma kanat al-khamisa yayin da rage saura kwana 5 azumi ya kare ma'ana daren 25 kenan yace qama bina shi ma manzon Allah ya zo yayi sallar dare tare da mu hatta zahaba shabrul layl hasse da rabin dare ya kare kaga manzon Allah ya raba dare kenan yace fa qultu ya rasulullah in ji shi Abu Dharr yace ni kuma sai nace ya manzon Allah bayan an gama sallah yace law na faltana qiyam hadhihi al-layla manzon Allah me yasa ba za ka ci gaba bi ta sallolin nafilan nan har dare ki kare gaba dai ba me yasa za mu tsaya a rabin dare manzon Allah bi mu ci gaba da salloli har dare ki kare mana fa qal sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ar-rajula idha salla ma'a al-imam manzon Allah ce kaga shi mutum idan yayi sallah tare da limam hatta yansari halli man din ya gama sallah yayi sallama ya gama ya juya yace husi balahu qiyamul layla ana tsammanin za a rubuta wannan mutumin ladar sai wannan ran gaba daya yace falam ma kana tarabi'a yayin da dare na hudu yazo ma'ana ya rike kina saura kwana kamar a ce 6 azawara ramadan ya kare yace lam yakun bina manzo Allah ji sallatar tare da mu ba falam ha kana tsalisa yayin da ya rike saura kamar kwana uku ramadan ya kare ma'ana daren 27 kenan daren 27 yayin da aka daren 27 yazo yace zama a ahlahu wa nisa'ahu manzon Allah ya hada iyalansa da matansa gaba daya yace wannan da dukkanin mutane manzon Allah ya hada matansa da iyalansa da mutane fa qama bina manzon Allah yayi sallar dare tare da mu hatta khashina an yafutana al-falah har muka ji tsoron kar al-falah ya kubuce mana bar al-falah kuntu sai nace wa al-falah bai rawaito hadisi sai tabbai sahabin Abu Dharr yace menene al-falah yace qala as-sahur yace sai nace tsoron kar sahur ya kubuce mana ana manzon Allah ya kai har karshen dare da mu yana bi yana sallar dare lam yakun baqiyata sha'd daga lokacin manzon Allah bai kare yin sai wa dare tare da mu ba kaga wannan hadisin yana nuna mana ashe manzon Allah yayi qiyamul layl a cikin zabi tare da sahabbai kuma ga kwanakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yana nuna mana manzon Allah yayi qiyamul layl a farkon dare yayi qiyamul layl a tsakiyar dare yayi qiyamul layl a karshen dare da haka malamai suke raba dare dan malamai sun yi sabari akan cewa wai in dai ba kai sallar dare ya halatta ka raba dare ko bai halatta ka raba dare ba wasu daga cikin malamai da suke cewa bai halatta ka raba dare ba kawai su dai zaka ba za ka su biyu ba ma'ana in dai tarawihi ba za ka tahajjudi ba ko kuma ka bar tahajjudin ka yi ko kuma ka bar tarawihi ka yi tahajjudi ma'ana ko kai sallah farkon dare shikenan ko kuma kai karshen dare shikenan ko kuma kai tsakiyar dare shikenan wasu malamai suka ce ya halatta ka raba da manzon Allah ya raba ya halatta kai sallah farkon dare kuma daga baya ka tashi karshen dare ma kai sallah ba laifi bane ana halatta kai tara a farkon dare kai sallah a da rabo da za ka yi kuma kai bacci ka tashi karshen dare ma kai ya halatta kamar yadda hadisi ya tabbata manzon Allah ya tabbata raka'a huɗu a farkon dare ya huta yayin abin da zai karshen dare tashi ya ƙara yin huɗu kuma ya huta yana babu laifi ya halatta sai zaka duk sallar da zaka yi a bayan sallar sha'i ya cika kira tarawih kuma ya ce tahajjudi sai dai tahajjudi wanda zaka kwanta bacci ka tashi kai ko kuma da zaka yi a karshen dare tarawih wanda zaka yi a farkon dare kuma dukkanin su gaba ɗaya sunan su qiyamul layl yasa manzo Allah ya ce man qama ramadan imanan wa ihtisaban ufira lahu ma taqaddama min dhanbi cewa wanda yayi tsayuwar dare yana mai imani da Allah za a gafarta masa kurakuransa yana mai sa tsammanin samun lada a wajen Allah za a gafarta masa kurakuran sa na so gabata malamai suka ce anan ya hada da wanda yayi tarawihi ya hada da wanda yayi tahajjudi sai yayi qiyamul layl a ga wannan hadisi shi ma ya tabbata mana manzon Allah yayi tsayuwar tare da sahabbai kuma a cikin wata rafa kuma hadisi ne ingantacce hadisi na uku shine hadisin da Aisha Allah ya kare ta gare ta wanda Imam Muslim ya ruwaito ana sharike ta kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr manzo Allah jira da Abu Sa'id tabbata a gare shi ya kasance idan goman karshe ta shigo ahya layla yana raye da raye da ne yake raye da raye da salloli kenan ana raye da raye goman karshe da salloli a wata ruwa malamai suke cewa manzo Allah a goman karshe ya fi tsayawa ya raye da raye gaba daya wani lokaci ka rayu da ranar gaba ɗaya a goma ƙarshe kuma ya fi dagewa ya fi da hankali wajen kulawa da waɗannan dararen tun da aha ya laila ko ai fa za a hala manzo Allah yakan tayar da iyalansa a goma ƙarshe wa shadda bi'izar manzo Allah yana ɗora kamara ya zaɓa kamararsa sosai ya ɗore ma'ana yana ƙaura cewa iyalansa saboda ya raya waɗannan dararen kaga bai kamata wani ya zo ya kawo maka wata riɓaɓɓiyar magana don ya raunana maka tsayuwa a waɗannan dararen dan ya rauna na maka ne da hankali da dagewa a wayannan dararen da goma karshe har kai da rauna na maka su ka tsaya tsakani da Allah kai ibada ka raya su sosai Allah zai baka lada Imam Ahmad Ibn Hanbal Imam Ahlus Sunnah wal Jamaa an tambaye shi game da sallar tahajjud fa qala sai ke ta salla furada bil buyut idan mutum ya ga dama yayi sallah shi kadai a gidansa yayi yace wa in suliyat jama'a yace amma da za a haɗu ayi jam'i a sallati ta sallar jam'i fil masjid a masallaci Imam Ahmad yace fala ba asbab laysa Imam Ahlus Sunnah wal Jama'a yace in kai sallar tahajjudi a gida kai kadai yayi yace haka inda za a haɗu a masallaci ayi jam'i na sallar tahajjudi to nan babu laysa kuma za ka zo ka ce wai wannan wai bid'a ce wannan fa ana magana Imam Ahlus Sunnah wal Jama'a shine Imam Ahmad ibn Hanbal haka kuma yake cewa in sallar rajul bi dafi ta'ajjud Imam Ahmad yake cewa idan mutum yayi sallar tahajjudi tare da mutane wala ba'as yace wannan babu laifi haka ta yi shi da yasa yace wa qad fa'ala zalika jama'atun min as-salaf idan an samu magabata na kwarai sun yi sallar tahajjudi tare da jama'a a masallaci yace bin Abdullah ibn Abbas daga cikin wanda suke wannan aiki akwai Abdullah ibn Abbas Allah ibn Abbas sahabi manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga cikin al-abadila al-arba kuma yana daga cikin masana hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma masana tafsirin manzo Allah masana tafsirin al-Qur'an yace a cikin sahabi Abdullah ibn Umar Allah ibn Umar yana daga cikin sahabbai masu tsananin rubu da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma daga cikin sahabbai masu yawan hadisi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin su kuma akwai Anas ibn Malik yace akwai Sa'id ibn Tuwayb yace akwai Al-Hasan al-Basri ko wadannan magabata duk sun yi sallar tahajjudi a masallaci a cikin jama'a da zaka ce bid'a ce shi a cikin sahabbai fara mun wanda ya maulidi a cikin tabi ai ka fara wanda ya maulidi a cikin tabi ta ka fara wanda ya maulidi ya za ai ka zo ka hada sallar tahajjudi da maulidi banda tsananin san zuciya da kuma ana so a dakushe wa mutane karsashin ibada da kuma karsashin yin aiki da sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wannan maganar ibn ali shayba ya kawo ta a cikin al-musannaf nashi har ma ya ambaci waɗansu athar daga wasu sahabbai haka al-imam al-bayhaqi a cikin sunan al-kubra shi ma ya kawo waɗannan athar haka ibn hajar idan kuma cikin fatah al-bari shi ma yayi wannan magana har ya kawo waɗansu maganganu da gurin magabata ya kawo wani athar da gurin magabata wanda suke magana akan jawaz qiyamul layl jama'a haka ibn athar ya fita cikin fatah al-bari a cikin babu karkashin babu tahridun nabi sallallahu alaihi wasallam ala salatul layl inda kuma wannan babu kai da ruwan manzon Allah akan sallar dare zaka ga yadda ibnu hajar ya kawo maganganu ga gabata akan halaccin yin sallar jami a masallaci a cikin sallar tahajjudi halaccin yin sallar tahajjudi a masallaci kuma a cikin ayyukan wato jami magana ta gaba manzon sallallahu alaihi wasallam yayi sallar tare da Hudzaifa kamar da Hudzaifa yake fada hadisi da Muslim ya rawaito Hudzaifa yayi sallar tare da manzon Allah bin Jabi haka Abdullah dan Abbas hadisin Maimuna wanda Imam Bukhari ya rawaito shi ma ya bi manzon Allah sallar Jabi a madadin sallar dare manzon Allah yayi sallar tare da yake Maimuna Abdullah dan Abbas ya ji shi dade wannan hadisi ne am amma zai iya ka huta cewa ya halatta ai san ai qiyamul layl jama'a kuma a cikin masallaci ne da manzon Allah ya haka Abdullah ibn Mas'ud shi ma ya bi manzon Allah sallar dare a madadin jami wanda Imam Bukhari da Muslim sun tsara da wannan hadisi har yake cewa manzon Allah ya tsawaita sallah har na so da ya abu kunya da goma gefe da zauna har ya fadi surun da manzon Allah ya rika karantawa a cikin sallolin dare kuma duk waɗannan manzon Allah ya jagoranci sallah sahabbai suka bi shi a waɗannan sallolin din shi ne kawai da inda malamai suka yi sabani wajen ya halatta a raba dare ko bai halatta a raba dare ba cewa kawai da raba shi ce in yi sallah farkon dare sannan yi tsakiyar dare ko in yi ƙarshen dare ko kuma in yi sallah ƙarshen dare ko kuma in yi sallah farkon dare kawai abin da yafi inganci daga cikin maganganun malamai ya halatta a raba dare in yi sallah farkon dare tarawihi sannan kuma in tashi ƙarshen dare in yi sallar tahajjudi wanda ya halatta ba laifi bane kamar yadda na kawo hadisi a cikin sahih muslim manzo Allah yayi sallah ƙarshen dare kamar yadda kuma yayi sallah a farkon dare yayi sallah farkon dare kuma ƙarshe tashi ƙarshen dare kuma ya sake wata sallah wannan ita ce amsar tafayyar da baya zaka daga cikin wannan amsa yana nuna mana ashe sunna ne ayi sallar tahajjudi a cikin masallaci tare da jama'a wani yau zai ce maka wai bid'a ce wai dai take da maulidi wanda sun zuciya ne sun zuciya ne ko kuma bai karanta waɗannan darussoshi ba kuma kuma yana da zakin baki ko yana da bidiya ko ana ɗaukar shi a matsayin malami ko dai yana karantarwa ɗaya daga cikin manya-manyan masallatan ƙasar nan wannan ba za ta ba shi dama zama mai fasaha ba wannan dama ce ya samu kuma wannan damar ba za ta kai da shi mufti ba kuma ba fannin sa bane ilimin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ba fannin sa bane abin da ya shafi shari'ar musulunci shi fannin sa shine lugha arabiya da harkar jarida Allah ya samu dace na wala rabbi Allah ya
ci Bismillahir Rahmanir Rahim
na'am
بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا أن النبوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.
Allah madaukakin sarki yace wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada, daga cikin mutane akwai wadanda suke bauta wa wasu kuma bayan Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah, suna son su kamar san Allah. Wallazina amanu, wadanda suka yi imani ashaddu hubban lillah, sun fi san Allah subhanahu wataala. Walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adhab, da kafirai za su ga lokacin da za su yi ido gudu da azabar Allah, wani lokacin da sun ga cewa annal quwwata lillahi jami'a, cewa ƙarfi gaba ɗaya na Allah ne, wa anna Allah shadidul azab, lallai Allah mai tsananin azaba ne. Idh tabarra alladhina tubi'u, yayin da waɗanda aka yi wa biyayya zafi tawaye min alladhina tabau, ga waɗanda suke musu biyayya. Wara'u al'azab, saboda sun ka azaba. Wa taqatta'at bihimul asbab, wata jayayya za ta yanke tsakaninsu, wata hanya ta samun tsira ta yanke tsakaninsu. Wa qala alladhina tabau, waɗanda suka yi biyayya sai suke lau anna lana karra, ina ma za mu samu wata dama ta komawa duniya. Fa natabarra'a minhum, kuma mu musu tawaye, mu ce ba ku ba ku, kama tabarra'u minna, kamar yadda yanzu kuka yi mana tawaye kuka ce ba ku ba ku. Allah ce kadhalika, kamar haka. Yurihimu Allahu a'malahum hasaratin alayhim, Allah zai nuna musu ayyukansu ya zama da dama a gare su. Wama hum bikharijina min an-nar, kuma lallai su ba za su fita daga ainihin wato wutar jahannama ba. Kafin mu zo bayani akan waɗannan ayoyi, akwai bayanin da na so jiya da karasa sai lokaci ya cin mana daga faɗin Allah ta'ala. Wasahabil musakhkhari baina as-sama'i wal ardi la ayatin li qawmin ya'qilun, Allah yana mana magana akan cewa wasahabil musakhkhar, da yanda Allah yake huwace girgije ko hadari, yanda Allah yake huwace shi kaga yana yawo a sama, da ganshi ɓangarori da wancan ɓangaren a can wancan a can wancan a can, amma sai ga iska ta kururi kuma ta haɗa su guri ɗaya, sai Allah ya kura su inda ya so su zubar da ruwa, sai su zubar da ruwa a wannan gurin. Wannan girgijen yana tafiya ne da umarnin Allah, kuma inda aka ce ya je ya zubar da ruwa, nan sai zubar da ruwa ba zai ƙara ba, kuma adadin ruwan da aka ce ya zubar, adadin ruwan zai zubar ba zai ƙara ba. Sannan lokacin da aka ɗauka masa aka ce ya yi ruwa zuwa wannan lokacin, to iya wannan lokacin zai ruwa ba zai rage ba zai ƙara ba. Shi yasa yana cikin daga cikin hikimar Allah subhanahu wataala, sai ka ga an yi ruwa a ɗaya a nan ɓangaren, ba a yi ruwa a nan ɓangaren ba. Daga wannan unguwar an yi ruwa, amma kamar a wata unguwar ka ga ba a yi ruwa ba. Ko daga wannan unguwar an yi awa ɗaya ana yi, da ji wannan unguwar ka ga minti biyar aka yi ana yi. Ko kaga wannan ruwan iska aka yi, wannan kuma an zuba musu da ruwa, wannan al'amarin Allah ne. Kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin Abu Hurairah Allah ya kare ta da shi, amma dan Allah ya ce baina ma rajulun fi falatin min al-ardh, wa kana wani mutum yana aidashin wato yana gonar sa, ko kuma yana tafiya a cikin jeji, wa kana wani mutum yana tafiya a jeji a akan kasa, fa sami'a sautan fi sahaba, sai ya ji wani wata murya a cikin girgije. Girgije yana tafiya a sama, sai wannan mutumin ya ji wata murya a cikin wannan girgijen. me aka ce a cikin muryar sai aka ce isfi hadithata fulan ya kai wannan girgitar je ka gonar wani ka zubar da ruwa a wannan gonar an ba shi umarni kenan wannan mutumin ya ji sunan wanda aka ambata a cikin wannan girgitar kuma ya ji inda aka ce zai zubar da wannan ruwa din yace kawai da ya gaka shi kuma sai ta kallon wannan girgitar yana bishi yana kallon shi yana binsa fa tanaha zalika saha sai wannan girgitar kawai yayi kasa kasa fa abraga ma an fi arra fa idha sharrat min tilka ash-shahat kawai sai ainihin wato wannan sai ga girgitar nan ya je ya zubar da ruwa a cikin wani bari ko a cikin wata gona ko wani mutum hadithu abal zalika al-ma'kul lahu sai ga ruwan nan ya hada duk wannan kwalarika da suke a cikin wannan gona ruwan nan ya je ya cika wannan kwalarika da ya zuba a wannan gonar fa katabba al-ma sai ta bibiyar wannan hadar ya ga ina ya zuba da wannan ruwan kuma ya ta bibiyar ruwan ya ga ruwan a ina ya zuba yana zuwa fa idza rajulun qa'im fi hadiqatihi kawai sai ga wani mutum yana tsaye a cikin gonar sa yuhawwilu al-ma'a bi masahatihi yana ta gyarawa ruwa hanyar da ruwa zai wuce sai daga kawai a gonar wani mutum ne aka zubar da ruwa kuma gashi ruwa ya zo ya cika duk wadansu ramuka gona din har ga mutum a cikin gona yana gyarawa ruwa hanyar da ruwa zai wuce inda ruwa bai shiga ba fa qala lahu kawai sai ce da wannan mutum ya abdallah ya kai bawan Allah fasbuka yaya sunanka qala fulan sai ce sunana wani bismillah ya sami a fi sahaba sai ya ji sunan wannan da ya ji a cikin girgizar shi zama da mutum ya faɗa sunan da ya ji an ambata a cikin wannan girgizar sunan da wannan bawan Allah ya faɗa ce sunana wani qala lahu ya abdallah sai shi wannan mai gonar sai ce ya kai bawan Allah lima sa'altani an ismi me yasa ka tambaye sunana me yasa ka kuma kake tambaye sunana qala sai ce inni sami'tu sawtan fi saha ya ce ina ji wata murya ne ko na ji wani kara ne a cikin girgije a sama alladhi hadha ma'uhu wanda girgizan da na ji an ambaci sunanka a ciki shine ya zo ya zubar da wannan ruwa a gonarka ya kula ne hadiqatu fulan kuma sai na ji a cikin girgizan an ce kai girgije ka je gonar wani ka zubar da ruwa yasuka kuma wannan sunan naka da ka faɗa min shine sunan da na ji an faɗa a girgizan kuma an ce gonarka kuma na zo na tsara duk gonakin da suke a gurin nan ba a yi ruwa a gonar kowa ba sai gonarka wanda da an kira sunanka a cikin girgizan sai ji bawan Allah fa ta sanu fiya sai ku je kike yi da kake aka faɗa sunanka kaga haka bayan Allah sai da san alkhairi da garan sun ci wani yana yin wani abu na alkhairi sun ma sai su gaggawa ta fi irin wannan kamar da hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana manzo Allah yana zaune tare da sahabbai sai manzo Allah ya ce da sahabbai wai yake so ka dan aljanna yana tafiya a bayan kasa sabai suka ce ya rasulullahi muna so sai manzo Allah ya ce kowa ya kalli nan ya kalli gaba ya kalli wannan hanya suna zaune kawai sai ga wani mutum ya zo ya wuce sai sahabbai suka yi mamaki shi wannan mutumin ne ba sai na Abubakar bane ba sai na Umar bane ba sai na Uthman bane ba sai na Ali bane ba wani bane daga cikin fitattu cikin sahabbai ba a san shi ba amma an ce dan aljanna ne sahabbai suka yi shiru suna mamaki wa she gari manzo Allah ya sake tambaya wa yake so ga dan aljanna suka ce muna so sai ga wannan mutum da ya sake zuwa ya wuce abin da kana ba su mamaki wa she gari aka yi na uku sai kishi ya kama sahabbai sai Abdullahi dan Abbas dan Abdullahi dan Abbas ko Abdullahi dan Umar yace ni ko sai na bugu mutumin nan naga da yake yi hadda za a ce wai dan aljanna ne muna da wani da yake mutum Allah shi ga nan bi shi ne bi shi ne a matsayin bako ya bi shi hakkinan sa ya ce wannan mutum a matsayin bako ya ce ni bako ne wannan mutum ya bashi masauki ya sauka a gidan shi har sai da kwana uku dama hakkin bako kwana uku ne in ya haura kwana uku in dai bako ne to kuma duk abin da za ka dora ka shiga wannan mustahabi ne amma ne haƙƙi ne na wajibi in kai ba ko kai masa ko ne san kwana uku in yi wuce kwana uku to kuma ka gana ba za ka yi sato a Allah ayi hakuri kuma ni kuma yi abin da zan iya amma ne haƙƙi ne kwana uku ni kwana uku kuma sai ka ci kuma Allah ka ci gaba da daukar nauyinka amma sai ka rafa ko in kuma ka ci gaba da daukar nauyin Allah zai baka lada sai dai wani aiki ka dauko shi muka kuka yarjejeniya ya danganta amma dai ba kunta ne to kana uku to da kana uku sai so wannan mutum ya zama Abdullahi dan Abbas ko Abdullahi dan Umar ne ita kuma lan kana uku ba tare da kaji ba ko ya kare Abdullahi dan Abbas ke sabu ne abin da ya bani babaki nan dai na zauna a gidansa ne dan da me yake kince ni dai na zuba wa Allah dan da tarba ya sallata da bacci yake dana baya azumi tare muke cin abinci ni ban ga ana haɗuwa kofar gidansa yana raba sadaka ba ni ban ga yana wani zumunci ba ni ban ga yana karatu ba yace kai ni ban ga yana yin komai ba yace saboda haka hannu ta fice ne da wannan tafiye shi ya kai bawan Allah kaji abinda manzo Allah faɗa ne kake yace ni ba abinda nake sai akwai abinda kake yace to ni dai iya abinda na san kina yi shine kullun idan zan kwanta bacci dan yi kokari na fitar da uwa daga cikin zuciyata ba zan kwanta ina rike wani a cikin raina ba yanzu ina jin haushin wani ko ina gaba da wani ko ina so na shirya wani mugunta ko ina so na ci mutuncin wani zan kwanta zuciyata ba kowa a cikin tafi alkhairi sabon da ce to wannan abin shine ya bashi aljanna kaga mutum ya zama salimul qalb zuciyar ka ba kowa ba ka rike da kowa da niyyar cin mutunci ko wadatacci ko aibantawa to kaga yadda sahabbai suke da tsananin fadayen su alkhairi shi yasa wannan bawan Allah ya tambayi wannan mutumin cewa me kake yi har ka samu wannan falala har aka zubar da ruwa a cikin gonarka kai kadai me kake yi shi yace amma idza qulta hada yace amma tunda ka riga ka faɗa haka to zan faɗa maka ni yanzu abinda nake yace abinda nake yi anzur ila ma yakhruju minha ina kallon duk abinda wannan gonar za ta fitar ma'ana ina kallon duk abinda zan samu na wannan amfanin gonar duk abinda na samu ina raba shi gida uku yace fa atasaddaqu bi thuluthi ina daukar sai wasu uku na bada sadaka wa aqulu ana wa iyali thuluthi na dauki wani ne wasu uku na ci da iyalaina wa arud fiha thuluthahu na adda dai a matsayin iri wanda zan saki shuka wata shekara yace wannan shine abin da take yi wannan shine abin da yasa ya samu wannan karaba aka ce gin a ayyuba a gonar sa shi kadai saboda alkhairin da yake da wannan amfanin gonar nashi yana raba shi gida uku ya samu amfanin gona rabi ya ci da iyali rabi ya bada sadaka rabi kuma ya aje saki shuka a matsayin iri kaga wannan yana nuna mana falalar idan ka sa idan kai goma ka ciyar da bayin Allah sai ma kuma ka dauka da shi ragowar kuma ko ka sayar ko ka aje ko ka wani amfani da shi kaga yadda Allah ko da sake yake kora hadari kuma ya ba hadari ko mati ya ruwa a gonar wani kuma hadari ban tsallake wannan kuma dina Allah subhanahu wa ta'ala ba magana ta gaba malamai suke cewa me yasa aka fara ambatan dare sannan aka ambaci rana yadda ce inna fi sanki ikhtilafil layli wan nahar suka ce a ka'ida shi dare shi yake a cikin wato fara zuwa sannan sai rana ta shi ba aka fara ambatan a cikin wato dare din malamai suka ce a ka'ida ta shari'a dare yake fara zuwa sai rana yanzu kamar wannan daren 27 ne daren gobe ne ba daren wannan yini da ya wuce ba ne dare yake fara zuwa a shari'a musulunci sai rana yanzu wannan daren alhamis ne kuma daren 27 ne daren 23 ne ma'ana wannan daren 23 ne kuma daren alhamis idan Allah ya kai mu gobe daren da zai zo shi kuma daren 24 ne daren juma'a ne suka ce amma banda dare daya wannan dare ne shine daren arafa shi kai daren arafa ne Allah madaukakin sarki ya kaddara shi kuma shi daren arafa ma'ana daren ranan kamar ranan tara ga wata ranan saboda ranan tara ga wata ana zuwa Muzdalifa to shine ranan arafa idan an gama daga filin arafa za a je Muzdalifa to wannan daren wanda ake kwana a Muzdalifa daren ranan arafa ne ba daren washe gari ba shi kai ne daren da shari'a ta sa yana bin ranar amma jiddu ragowar tarare rana take biyo bayan su dare yake fara zuwa sannan sai rana ta zo shi yasa yau daren alhabis gobe daren juma'a ne dare yake fara zuwa sannan sai rana shi yasa aka ce wa ila bil layli wan nahari da tsakanin dare da kuma ainihin wato rana, saboda dare yake zuwa san rana ta ru, kamar yadda ainihin wato malamai suka yi bayani. Wannan shi ne abin da nake so a ɗan ƙarasa bayani a kan shi. Sai Allah Maɗaukakin Sarki ya ce wa minan nasi, akwai daga cikin mutane man yattakhidhu min dunillahi addadan. Ma'ana akwai waɗanda suke riƙar kishiyoyin kuma bayan Allah, ko akwai waɗanda suke bauta wa wasu kuma bayan Allah. Daga cikin mutane akwai, kamar yadda muka bayani jiya, kuka ce akwai alloli da dama, akwai ababen bauta da dama. Wasu mutane suke bautawa, wasu kishiyoyi suke bautawa, wasu dabbobi suke bautawa, wasu fari suke bautawa, wasu bishiyoyi suke bautawa, wasu aljanu suke bauta, wasu mala'iku suke bauta, wasu annabawa suke bauta, wasu waliyyu, wasu shaulai. Waɗannan ababen bauta da kuke bauta kuma bayan Allah, to sun zama addad, sun zama kishiyoyin Allah. To akwai mutane da yawa masu bauta wasu abubuwan da ba Allah ba, kuma duk wannan bautar da ake da wani abubuwan da ba Allah ba ƙarya ne, ba gaskiya ba ne. Wanda ya cancanta a bauta masa bisa gaskiya shi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Shi mutane akwai masu bauta abubuwa da dama kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala. Wasu malamai suka ce abin da ake nufi da addad su ne gumaka, ma'ana daga cikin mutane akwai masu bauta gumaka kuma bayan Allah. Wasu malamai suka ce abin da ake nufi da addad su ne shuwagabanni waɗanda ake musu biyayya kuma bayan Allah, mushrikai waɗanda ake bauta musu kuma bayan Allah. Kuka ce at-taghut, at-taghut shi ne duk wani abin bauta kuma bayan Allah, sunan shi taghut. Shi ne Allah ce daga cikin mutane akwai masu bauta wa wasu kuma bayan Allah, akwai masu bauta wa gumaka, akwai masu bauta wa mutane, akwai masu bauta wa duwatsu, akwai masu bauta wa ƙwarika, akwai masu bauta wa dabbobi kuma bayan Allah subhanahu wataala. Kamar yadda ke muka faɗa a Indiya akwai alloli sama da dubu hamsin, kuma kowane bauta masa ake, sama da dubu hamsin kowane bauta masa ake kuma bayan Allah subhanahu wataala. Allah ta yuhibbuna, suna son waɗannan ababen bautan nasu ka hubbillah, kamar san Allah, suna son su kamar san Allah. Me ake nufi da suna son su kamar ainihin wato san Allah? Malamai sun yi maganganu da dama cewa yuhibbunahu, suna son su ka hubbillah, kamar san Allah. Malamai suka ce wannan magana ce a dunkule, ana nufin suna son waɗannan ababen bautan nasu kamar yadda suke san Allah. Kenan a cikin mushrikai akwai masu san Allah, sai dai suna son waɗansu ababen bauta sama da yadda suke san Allah kenan. Ko kuma ana nufin suna son su kamar yadda mu'minai suke san Allah, ma'ana ka hubbillah, suna son su kamar yadda masu bauta wa Allah suke san Allah, haka su ma suke son waɗannan ababen bautan nasu. Kuma me ake nufi? Shi ne malamai suke da fuskoki guda biyu a wannan jumla ɗin. Wasu malamai suka ce abin da ake nufi yuhibbunahum ka hubbillah, ai mushrikai yuhibbuna alihatahum, suna son gumakansu ko allolinsu ka hubbihim lillahi azza wa jal, kamar yadda suke son Allah. Akwai wanda suka faɗi wannan, suka ce to in dai an yaba da wannan maganar, kenan a mushrikai akwai masu san Allah, sai dai san Allah nasu ɗan kaɗan ne sun fi san alloli su da suke san Allah. Ga masu wannan ra'ayi na wannan magana kenan. Magana ta biyu, wasu malamai suka ce abin da ake nufi ai su mushrikai yuhibbunahum ka hubbillah, suna san gumakansu kamar san Allah, ai yuhibbuna alihatahum, ai suna san allolinsu ababen bautansu kama yuhibbul mu'minuna Allah azza wa jal, kamar yadda mu'minai suke san Allah da girma da ɗaukaka. Haka wasu malamai suka aida sun wato fassara wannan, wasu fassara a matsayin suna san gumakansu kamar yadda suke san Allah, kenan a cikin mushrikai akwai masu san Allah ko yaya. Wasu suka fassara a'a, suna san su mushrikai suna san allolinsu kamar yadda ainihin wato mu'minai suke san Allah, subhanahu wa ta'ala. Waɗannan manzanni guda biyu za mu ji wata magana ce ta fi inganci daga cikin manzannin malamai. Kuma dalilan suna da yawa, maganganun malaman suna da yawa, kuma ga yanayin lokaci ya riga ya sun mana, ina ganin Allah ya kai mu huye, za mu tashi daga nan don mu ji ƙarin bayani akan manzannin malamai akan wannan matsala. Abinda muka ga ya zama ne daidai, Allah ya ba mu ladar. Abinda muka roƙo ubangiji cewa Allah ya gafarta mana, Allah madaukakin sarki ka gafarta mana kurakuranmu. Allah ka sa mu cika da iyaka, bar sa lafiya a cikin mu, Allah ka ba su lafiya. Wanda suka riga ku da su, Allah ya jira su, Allah ya gafarta musu. ‘Yan kasuwanmu, Allah ya sanya albarka a cikin kasuwancinsu. Manoman mu, Allah ya sa albarka a cikin nomansu. Ma’aikatanmu, Allah ka sa albarka a cikin ayyukansu. Ma’aikata, Allah ka sa albarka a cikin ayyukansu. Masu sana’a, Allah ka sa albarka a cikin sana’arsu. Duk abin da mutum ke yi, ubangiji Allah ya sa albarka a ciki. Bukatunmu na alkhairi, Allah ka san su, Allah ka biya mana su. Allah muna tawassuli da wannan alqur'anin, Allah ka biya mana bukatunmu. Addu'o'inmu, Allah ka amsa mana. Allah ka karɓa mana ibadotunmu a cikin wannan wata. Allah ka karɓa mana ibadotunmu a cikin wannan kwanaki. Allah ka sa lafiya a cikin mu, Allah ka ba su lafiya. Abubuwan da suke damun mu, Allah ka yaye mana su. Laifukan da suke damun mu, Allah ka yaye mana su. Ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Allah wannan ƙasa ta mu, Allah ka iya mana. Allah ka shiga cikin al'amuranmu. Ya Allah ka dafa mana. Allah mun gaza ba za mu iya ba, Allah ka iya mana. Ya Allah ka zaɓa mana shugabanni na gari masu san addini da san al'ummar musulmai. Allah duk wanda baya san musulmi, baya san al'ummar musulmi, Allah ka raba mu da shi. Allah karka ba shi ya jagorance mu. Allah karka ba shi ikon shugabanci a kanmu. Allah ka canza mana abin da ya fi alkhairi. Allah ka canza mana abin da ya fi alkhairi. Wannan rayuwa ta mu, Allah ka sa albarka a cikinta. Ya Allah ka tsare mana imaninmu. Ya Allah ka tsare mana rayuwarmu. Ya Allah ka tsare mana zuriyarmu. Ya Allah ka sanya mana albarka a cikin rayuwarmu. Ya Allah ka gafarta mana gurabaranmu. Wannan baiwar Allah da ta rasu, ya Allah ya jikanta. Allah ya gafarta mata, Allah ya mata rahama. Iyayenmu da suka rasu, Allah ya ji kansu, Allah ya gafarta musu. Allah ya musu rahama. Idan ta mu ta zo, Allah ya sa mu cika da imani. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala alhamdulillahi rabbil alamin.